Star Entertainment.
Fresh on top.
Yeah, man. Saturday never.
Stonzy Flex Lord, nigga. Yeah, man. Yeah, man. Where?
Daddy. Kibamurua. Yang Allah kibamurua. Kina de ruwa. Yang Mata kibamurua. Ruwa. Kibamurua. Ruwa. K baby kibamurua. Kunu madara yari nyanka ganta kasam ta shagala. Gata fara kuma ta shahara. Kikyawa kizo ki umbaki dala. Nako inana san kina da kyau. Ki bude kafan ki in baki da kyau. Ina da ruwa ai kina da ruwa. Kin hada ai ruwa da ruwa. Ruwan sama har da gangara. Dadi wane kunu madara. Ai ta sama zana goda. In kin so from your baby to gwagwalada. Sweet me love baby like agada. Sati da ke baby no masala. Enjoying ourselves baby like sakura. Oh, like sakura baby. Ta fanki na baki da kyau. Kibamurua. Dan Allah kibamurua. Kina da ruwa, yan mata kibamu ruwa. Ruwa, kibamu ruwa. Ruwa, ke baby kibamu ruwa.
Baby kina da ruwa, zan ciyar da ke dadi da zuma. Baby kibani kasan, ruwan madara ai zan baki. Kibani ruwa don naji kishi. Naman da dadi kamar da zuma, dan nama nake ci ban gajiya. Baby kina daga nan, baby na ce ki saya daga can. Baby ina daga nan, baby na ce ki saya daga can. Suna ta cewa wai na bujini, zan bi ta kai kuma in bi jiki. A gwaji wai baby bana zufa, na ki ta can kuma gani a nan. Ina so ni dai ki bani kaɗan. Satin on top na san ku gane, wasu suna so suna ji tsoro. Na zo ne zan wasu dabaru.
Ki bamu ruwa, dan Allah ki bamu ruwa.
Zan baku ruwa.
Kina da ruwa, yan mata ki bamu ruwa.
Zan baku ruwa.
Ruwa. Kibamu ruwa. Ruwa. Ke baby kibamu ruwa.
We get water, food for body like a tank. Make a come. Give me sharp, I don't rush. I need to lie, yo. Me like die your body. Ahem, girlie. I'm not a bad guy. But this your body confused. Come make a come. Give me chance, I not go fall. Yeah, you know, say I get that thing where you want. Bad girl, come take. I know you like. I won't take this so slow. They make my thing go dead. Find girl from Aqua, you point too bad. I go do. Day by day. Don't buy kinama, don't ban the kashi me in a shi kumo bandoroa. Cheese an e don't ni bando to roba. Ne ye ye neke a kang abin chi. Don't call kyung po shi ni zana cheese. Don't say me to awa po bati so. Let's not I shi avun kawai.
Kibamu ruwa. Dan Allah kibamu ruwa.
Dan baku ruwa.
Kina da ruwa. Dan mata kibamu ruwa.
Dan baku ruwa.
Ruwa. Kibamu ruwa.
Dan baku ruwa.
Ruwa. Ke baby kibamu ruwa.
Dan baku ruwa.